Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Download FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau talata 26 ga watan Disamba shekarar 2017. Ibrahim Jarmeni tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko mallam Ladan a bamu kanin labaran.
Yau talata ne yan kasar Liberia suka sake kada kura domin zaben wani sabon shugaban kasa. Ah kuma Masar ta kashe wasu mutane har 15 bayan an same su da laifin kai harin ta'addanci. Sojojin kasar Pakistan uku ne aka kashe a wani hari da sojojin India suka kai musu a jiya Litinin.
Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta musanta rahotannin da ake bazawa ta kafofin sada zumunta na yanar gizo cewar tana da niyyar karin farashin man fetur. Ko da yake akwai alamun an fara samun man a wasu wurare.
Ai to mai ya samu gaskiya kar ba kamar kwana biyu da suka wuce ba
yanzu minti nawa ya dauke ka sha mai
eh ban yi minti hudu ba
kuma da ya kan fasa
a wannan ma iri wanda sai da na kai marice
sai kuma jamhuriyar Niger inda aka gudanar da wata muhawara a bainar jama'a akan wani rahoton binciken da wasu cibiyoyin nazarin hanyoyin cigaban al'umma suka gudanar a Najeriya a game da matsalolin da suka biyo bayan rikicin Boko Haram ko me binciken ya gano masu
sai muka ga ba shugabanni wanda suke aiki yanda ya kamata
akwai mu da shirin noma amma duk kafin nan sai kun saurari cikin kullu labaran duniya
Assalamu alaikum yau talata ne yan kasar Liberia suke sake kada kura'an zabe domin zaben wani sabon shugaban kasa tsohon mashahurin dan wasan kwallon kafan nan Jojoya shi da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai ne suke fafatawa domin ganin ɗaya daga cikin su ya mai gurbin shugaba Ellen Johnson Sirleaf wacce za ta sauka bayan ta kammala wa'adin mulkin ta na biyu kamar yadda dokar kasa ta tanada dama dai waɗannan ƴan takara Boakai da Wei sune a sahun gaba a zaben da aka gudanar ranar 10 ga watan October da ta shige Wei ya samu kashi 38.4 yayin da Boakai ya samu kashi 28.8 ganin daga cikin su ba wanda ya samu adadin da ake bukata mai rinjaye yasa dole a sake zagaye na biyu a wannan zabe sai dai an samu tsaiko domin kokotu ta ce ta kawo hakan domin ta ba da umarni inda ta ce da farko a za a gudanar da zaben ranar 7 ga watan Nuwamba wanda ke marawa waya baya a matsayin mataimaki shine wato ita ce Jewel Santa Jewel Howard Taylor wacce ita ce tsohuwar matar shugaba Charles Taylor wanda ya haifar da rikicin fadar kasar Liberia a shekarar 1989 yanzu haka da Taylor yana zaman yare har na tsawon shekaru 50 a kasar Burtaniya bayan rawar da ya taka a rikicin kasar Saliyo sai dai har yanzu Taylor yana da dimbin magoya baya a cikin kasar ta Liberia kuma ana zargin cewa wannan matar ta tsohon shugaban kasa ita ce ta taimakawa wuya ta taimaka masa na samun nasara a yawancin gundumomi a zaben farko duka ƴan takarar dai sun gina kamfe din su ne akan batun samar da aikin yi ga ƴan kasa inganta ilimi da samar da ababen more rayuwa amma kuma a wuri daya masu sukan lamirin Boakai dan shekaru 73 da haihuwa na cewa bai taba komai ba a tsawon lokacin da ya kwashi a matsayin mataimakin shugaban kasa yayin da shi kuma waye dan shekaru 51 masu sukan sa na cewa bai da kowace irin kwarewa akan harkokin mulki masu kula da harkokin yau da kullun sun ce zai wahala a samu sakamakon wannan zabe cikin dan kankanin lokaci kasar Masar ta kashe wasu ƴan tawaye har su 15 bayan an same su da laifin kai harin ta'addanci a wani wuri da sojoji suke a yankin Sinai a shekarar 2013 an kashe waɗannan mutanen ne dai a yau talata a daidai lokacin da ake kashe wasu su ma a gidan yarin da ke Cairo wanda wannan shine kashi mafi yawan da aka yi a kasar tun bayan da aka kashe wasu ƴan jihadi su 6 a cikin shekarar 2015 duka mutanen 15 da aka kashe an kashe su ne ta hanyar ratayewa shugaban kasar na Masar Abdul Fattah al-Sisi ya umarci sojojin kasar da su kara azama wajen ganin sun murkushe ƴan kungiyar IS biyo bayan kashe wasu mutane har su 300 da aka yi a cikin wani masallaci da ke Sinai a cikin watan da ta gabata. Yan ta'adda a yankin na Sinai sun kashe dan ruwan yan sanda, sojoji da mafararan hula a cikin shekarun da suka gabata. A wuri ɗaya kuma an yankewa wata ƴar ƙasar Burtaniya hukunci bayan da ta yi ƙoƙarin shiga da ƙwaya abinda dokar ƙasar ta hani da shi. Kotu ta ɗaure wannan matar ƴar shekaru 33 wato mai suna Laura Ploma na tsawon shekaru 3. An tsare Ploma ne a cikin watan Oktoba da ta gabata bayan da ta isa wato Horgada, wani wurin shakatawa da ke gabar teku a ƙasar. A lokacin ne jami'an custom suka same ta da ɗauruwan ƙwayoyin tramadol a cikin kayanta. Shi dai wannan ƙwayan na tramadol ƙwaya ce da ƙasar ta hani da shigo da shi domin ana amfani da shi wajen ƙara kuzarin wasannin motsa jiki. Sai dai Ploma ta ce ta kawo wa saurayinta ne da ke zaune a ƙasar wanda ke fama da matsanancin ciwon baya. Yanzu haka dai tana iya ɗauka wannan ƙara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Pakistan uku ne aka kashe a wani hari da sojojin India su kai a jiya Litinin a yankin Kashmir inda ƙasashen biyu ke takaddama a kai. Sojojin Pakistan sun faɗa yau Talata cewa sun buɗe wuta ne biyu bayan saba wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka karya, abin da ya sa sassan biyu suka buɗe wa juna wuta. Sai dai India ta ce sojojinta na atisaye ne kwarm sai ta ji sojojin na ƙasar Pakistan sun auna su. Sakamakon nan musayar wutar ba a samu sojan ƙasar India ko guda da ya mutu ba, amma a ranar Asabar din da ta gabata sojojin India ne guda huɗu ne Pakistan ta kashe sakamakon tsallake wani layi da suka yi wanda suka ce shine ya raba su. Haka kuma a ranar Litinin sojojin India sun kashe wani shugaban ƴan sa kai a garin Srinagar da ke kusa da birnin Kashmir. Nur Muhammad Tantri wanda shine shugaban kungiyar Jaish-e-Mohammed ya mutu ne sakamakon wani fada da ya barke tsakanin kungiyar da ƴan sanda a wajen birnin garin na ƙasar kamar yadda ƴan sanda suka fada. Mai magana da yawun fadar Kremlin ya faɗa yau Talata cewa kiran da shugabannin adawa Alexis Navalny yake yi na cewa wai a ƙauracewa zaben shugaban ƙasa da za a yi a shekara mai zuwa yana iya zamowa abu ne da ya sabawa doka. Navalny dai ya yi kira ga magoya bayansa ne da su ƙauracewa zaben da za a yi a ranar 18 ga watan Maris bayan da jami'an hukumar zaben ƙasar suka hana shi tsayawa takara. Hukumar zaben ƙasar da ake kira Turanci Central Election Commission wato CEC a takaice sun jefa kuran kin amincewa da Navalny ya tsaya takara saboda kashin kajin da yake da shi game da aikata ayyukan asha na cin hanci da rashawa da ake tuhuma sa a kai. Sai dai shi Navalny din da magoya bayansa sun ce wannan tuhumar ba komai bane illa tsakwaran siyasa.
Labaran duniya kina ka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Tubunan mu fara rahotannin namu daga jihar Lagos inda gwamnatin Najeriya ta musanta rahotannin da ake bazawa a kafofin sada zumunta na zamani cewa tana da niyyar ƙarin farashin man fetur. Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo shine ya karyata rahotannin a lokacin da ya ziyarci wasu cibiyoyin shigo da mai a Afafa da ke jihar Lagos, abinda kuma ya sa yanzu haka mai ya wadatu a birnin da kuma kewaye. Daga jihar ta Lagos ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Bayan da aka shafe kwana da kwanaki ana fuskantar matsalar karancin man fetur a jihohi daban-daban na Najeriya, musamman birnin Lagos da birnin Abuja. Yanzu haka dai man fetur ya fara wadatuwa a gidajen man fetur daban-daban da ke birnin na Lagos. A lokacin da na kewaya wasu gidajen man fetur dai na ga babu dogayen layukan ababen hawa kamar da aka fuskanta a ƴan kwanaki biyun da suka gabata. Yanzu haka ina nan gidan mai na Yamares da ke sabo ya ba bisa ga dukkan alamu ba a fuskantar matsala wajen shan wannan mai ko saye da sayarwa kamar yadda za ku ji daga bakin waɗanda suka sayi mai a wannan gidan mai yanzu haka.
Ai to mai ya samu gaskiya kar ba kamar kwana biyu da suka wuce ba.
Yanzu minti nawa ya dauke ka sha mai?
Eh ban yi minti hudu ba.
Kuma da ya kan faka?
A wannan ma iri wanda sai da na kai marice ni da naje wajen ƙarfe 12 da wani abu, amma mai da marice naje wajen ƙarfe 4 ma ban sha mai ba.
Sauraka kunya ba da matakin da gwamnati ta dauka kenan na gaggawa domin wadatar da man fetur ɗin?
Ai da man gwamnati ai ta dauki mataki. Mutane ne dai mutanen Najeriya ta san yadda halin mutanen mu sai su yake. Wani abu ne saka bullo da shi kila ko dan ma'aikatan su nan mayin su samu wani abu ne ko koya akai mu dai ba mu tabbatar ba. Wasu sukan ce kan hanya idan ka hita wajen gari kana samun shi.
Shi ma a bangaren sa wani mai suna Mr. Chijo ke ya sheda mini cewa
ina kaine I just enter easy and board the phone.
Kiran man shi yasa nazo domin sayan man fetur kuma bai dauke ni tsawon lokaci ba domin kuwa na shafe mintuna 5 zuwa 7 ne kawai na samu man fetur sabanin abinda ya faru a can ba inda mutane yake daddewa akan layuka ba tare ma da sun samu man fetur din ba.
It not take me about 5 or 7 minutes to buy.
A bangaren sa mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo wanda ya kai ziyarar bazata wasu gidajen man fetur da ke Apapa da ke waye da kuma yankin Lekki ya musanta rahotanni da ake bazawa cewa gwamnati tana da aniyar ƙarin farashin albarkatun man fetur.
The government has absolutely no intention of increasing fuel prices.
Gwamnati babu wani alamu da ke nuna cewa za ta yi ƙarin farashin albarkatun man fetur don haka rade-raden da ake bazawa ba shi da tushe ballantana madafa. Hukumar da ke kula da sa ido a tashoshi ko gidajen man fetur ta ƙasa ta bayyana cewa ta rufe gidajen man fetur da dama a birnin Lagos da kewaye a sabili da samun su da kwange ko kuma kin sayar da man fetur din bayan suna da shi. Yanzu dai akwai alamu da ke cewa duk waɗanda suka sayi man fetur suka tara domin cin kazamar riba to sun sai gwari domin kuwa man fetur din ya wadatu a birnin Lagos wanda kuma shine cibiyar saye da sayarwa na man fetur din a fadin tarayyar Najeriya baki daya. Baban Yusuf Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Shugaban kasa ka taimaka dan Rasulullahi
da Allah dan Rasulullahi
a bangaren mayin fetur arewa da mun ga masifa arewa.
To a gaida Baban Yusuf Jibrin, bari mu kira jamhuriyar Niger inda aka gudanar da wata muhawara a bainar jama'a kan wani rahoton binciken da wasu cibiyoyin nazarin hanyoyin cigaban al'umma suka gudanar a Najeriya game da matsalolin da suka biyo bayan rikicin Boko Haram, inda aka gano cewa shirin karbar 'yan bindigar da suka yi saran da hukumar suka tuba na fuskantar tujiya. Wakilin murya Amurka a Yemen, Salimu Minu Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
D'après notre enquête, toute la population dit qu'ils sont pas prêts à accepter ces gens.
Farfesa Jibril Ibrahim kenan na cibiyar bunƙasa demokradiya da cigaba a Najeriya CDD yana mai fassara akan bayanan da ke kunshe a wata lecture da aka gabatar wa mahalarta taron haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hular Niger da Najeriya don nazarin matsalolin da suka janyo barkewar rikicin Boko Haram a jihohin arewa maso gabasin Najeriya a cigaba da neman hanyoyin warware wannan yaki da ke cigaba da canza salo.
Irin kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan namu abu ne wanda yake da mamaki. Shi yasa mu muka je muka yi bincike me ke faruwa. Sai muka ga ba shugabanni wanda suke aiki yadda ya kamata. A wurare da yawa da 'yan Boko Haram suka fara zuwa sai ka ga sarki ya gudu. To in sarki ya gudu waye zai zauna?
Bincike ya ƙara jaddada sakacin mahukunta wajen tanadin hanyoyin ilmantarwa a matsayin mafarin ayyukan ta'addanci a ƙasashen tafkin Chadi.
A Najeriya yanzu muna da yara miliyan 13 wanda ba sa zuwa makaranta, suna almajiranci. To almajirancin na yanzu ba irin na da bane. Dun na da ilimi Qur'ani ake koya. To yanzu in an tura su garuruwa su yi almajiranci, abinda muka lura ana tura su su yi su samo mamalan kuɗi. To in sun shiga gari kuma sai ka ga su sadu da miyagun mutane, sai ka ga cikin yaran nan ne Boko Haram suke samu su ɗebi sojojin su.
Maitre Lubwana Abdurrahman, lauya mai zaman kansa, yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan muhawara ta haɗin gwiwar Alternative Espoir Citoyen ta Niger da cibiyoyin bunƙasa demokradiyya daga Najeriya.
Sun ba mu misali lokacin da 'yan Boko Haram suka zo suka fara kaima jami'an tsaro hari, sai su kwararen hula suka ce to dama ku kike gazala muna, dama ku ki muna kaza abun ku ya shawa. Can an kwambi sai suka waiwayo wajen 'yan fara hula. Su kuma 'yan jami'an tsaro ko dan har hula zuwa ce musu kai ga a can ana wani abu na Boko Haram sai su ma halbishi ce kai ne Boko Haram kin yarda duk suna cikin dalilai kuma da rashin magabata
sai dai wani abin da ke zama kalubale a gaban mahukuntan kasashen da rikicin Boko Haram ya shafa musamman Najeriya shine batun shari'ar dubban mayakan da ke kulle gidan yari yayin da a fili al'umma ke nuna kyama ga waɗanda ke kokarin yin saranda
da yawa daga cikin su suna tunani watakila sun tuban za a kashe su domin haka suna kin fitowa na biyu shine in ka je kauyukan su ma ƴan uwan su na cewa mutanen nan sun yi kisa ba sa so su dawo domin suka dawo watakila su ci gaba da irin wannan kashe-kashen da suke a da domin haka wato akwai ilmantar da mutane da ya kamata a yi mutane su fahimci cewa dole ne kowa ya canza halayensu in kuma fi sabilillahi akwai wanda suka tuba to mutane su yarda cewa sun tuba din
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Suwa gaida Sule Mummuni Barma har yanzu kuma muna jamhuriyar Niger din inda ministan matasa wasannin motsa jiki da al'adu ya kaddamar da bude shagulgulan kokowar gargajiya karo na 39 a Damagaran inda ƴan kokowa na jihohin kasar za su kara har na tsawon kwanaki 10 da samun zakaran domin a samu zakaran da zai dauki wannan takobi daga jihar Damagaran ga Tamar Abali da karin bayani
Ministan matasa wasanni da motsa jiki Malam Kasim Muktar shine ya jagoranci buda kokowar karo na 39 a babban filin kokowa langa-langa nan da Magaran. Maudu'in da aka dauka a bana shine gudunmuwar matasa a tsarin nan na farfado da kasar Niger wato Renaissance wanda al'adu na taka rawa a cikin sa. Yahaya Muhammad shine shugaban kwamitin tsara kokowa ya bayyana irin tsarin da suke da shi a bana.
Lalle ina ji bana da iko Allah za mu ga din kokowa antuka mai bada shawa saboda an ku lura duk wata jahohi duka gaba da suka fara tun da kingin wuri suka zabe suka tankare da rere suka zabe kuma suka turkan ɗan kokowa da ɗan kokowa an ya samu turke mai kyau ana mashi training mai kyau za a ganin mamaki
a shekarar bana an saka kokowar na kasassu a ciki to ko za iya cewa wannan na daga cikin wani sabon tsari
eh wallahi sabon tsari ne kun gane ko dan mutane 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 da kwana dan da kasassu ba ka amara su almajirai su ma mutane ne kaman mu Allah ne musu ya dora musu wanga abu mai mutane ne kaman mu mu kudanta musu su ma yanda ake tahiya da sauran duka a sauran kasa su ma yan kasa ne haka ake son tattalin kasa ake son ci gaba kasa tare da su
akan samu kurakure a kokowar da aka yi a baya to ko a bana wani mataki suka dauka dan kauce ma dukkan wani kurakurai
kurakurai da magani ba la kusan duk in aka kare kokowa wata daya zuwa wata biyu sun mun zanna mai lissahi mun gani mi waga da kokowa da muka tsira kokowa ga wani kurakurai mun gani sai mu kiran committee wanda za a zo waye nazari bisa wannan abu in kwamitin da ya kara aikin shi zai turo mu aikin nan muka turo mu aikin nan sai mu tara mutanen duka ƴan kokowa da mutanen ligi da tsohon ƴan kokowa da masu yi ma da gwamnati kowanne sai mu tara mu zai mu ce to ga abin da mu gani ƴan kokowa da ta wuce ga kuma gyaran wasu da muka kawo gashi za a zauna a tantamana gaba da har a yarda da abin da aka aka rubuta
a ɗazu da safe ne aka fara kokowar inda doso ta kara da difa maradu kuma da talabiri doso ta tashi da kaye 6 difa kaye 3 da mutuwar kasko 1 kalambuwa shine dan kokowar na difa da ya sha kaye ga irin bayanin da ya mana
raina nan raina ya bashi sosai amma dole dama a ce kana kokowa wata rana ka kara wata rana ka kara ka amma duk da aka bin ji dadi ba rashin sa'a ne kawai inda ka zo da sa'a ka san duk kokowar da ka gamu da shi baka ga wuyan shi mai taba kara ne idan mun taba yi kokowa
yanzu ka sa taraba
Tamar Umar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
Allahu suna mai sarki, mai taimako Allah sarki, ni yanda kaso ne dele bawan da ke tadawa ba.
Kuma da lage da Umar Abari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:20 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa shugaban kasar Malawi Peter Mutharika ya ayyana dokar ta bace a wasu gundumomin kasar 20 cikin 28 da ake da su biyo bayan mamayar tsutsotsi masu cin amfanin gona. Tsutsotsin dai sun cinye kayan amfanin gona na kusan iyalai 140,000 a fadin kasar tun watan Nuwamba. Gwamnatin ta Malawi ta nemi taimakon kasashen duniya domin shawo kan wannan annoba, wadda shugaba Mutharika ya ce ta zamanto babbar barazana ga abincin kasar Malawi. Mgeme Klarani shi ne mai magana da yawun shugaban kasar Malawi.
What comes to mind very quickly are chemicals that are required to help farmers protect their fields from the worms. For you to procure the chemicals, you need finances.
Abin da ke shigar mun rai cikin gaggawa shine irin magungunan da ake bukata wajen taimakawa manoma su kare gonakin su daga tsutsotsin. Kafin a samu wannan magungunan ana bukatar kuɗi.
A wata sanarwa da aka fitar ranar Lahadi, Kalrani ya ce gwamnati ta samar da kusan lita 56,000 na maganin kwari, kashi ɗaya kawai cikin 7 na magungunan da ake bukata a kasar. Ya ce duk da karancin magungunan da ake fuskanta, yanzu haka gwamnati ta rarraba magungunan kwari irin Cypermethrin ga manoma a wasu yankunan da annobar ta shafa.
But looking at the extent of the damage that has been caused, government has thought it wise to invite other stakeholders to come in and help, because the thinking is that by itself.
Amma ganin yawan barna da tsutsotsin ke haddasawa ya sa gwamnati ta yi tunanin abu ne mai kyau ta gayyato sauran masu ruwa da tsaki su shigo su taimaka, saboda tunaninta anan shine ita kadai ba za ta iya shawo kan lamarin ba.
Ana kyautar da tan cewa tsutsotsin masu cin amfanin gona an dauko su ne daga mahallansu na ainihi daga jihar Florida ta Amurka ko yankin Caribbean. Wani kwararre a hukumar tallafa kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ya ce a kwanan nan tsutsotsin katafila sun yadu zuwa kasashen Afirka 21 kuma suna barazana ga abincin nahiyar musamman ma masara. A farkon shekarun nan ne aka samu tsutsotsi masu lalata kayan amfanin gona a kasashen Zimbabwe da Zambia. A kasar Zambia tsutsotsin sun lalata sama da hektar 124,000 ta gonan masara a wasu larduna 7 dake cikin larduna 8 da ake noman masara a cikin su. Masu bincike a Malawi na gwajin wasu magungunan kashe kwari a kasar. Masana ilimin kimiyya a cibiyar binciken aikin gona ta Bumbwe sun ce yanzu haka dai an sami irin wasu magungunan kashe kwari 5 da ake ganin suna yin aiki. Donald Kachigamba kwararre ne a harkar kwari da kuma yake bincike akan wannan lamari.
They are eliminating, yeah, like in the plots where we have applied these pesticides, found that there are no four armed worms. So it means
ana kawar da su kamar a gonakin da muka fesa maganin kwarin. Mun gano cewa babu sauran tsutsotsi masu lalata amfanin gona. Wannan na nuna cewa lallai maganin na aikin da ya kamata.
A halin yanzu dai jami'an ma'aikatar aikin gona sun nemi manoma da su tantube su da zarar sun ga wata tsutsa a gonakin su.
Bye.
Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yau. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Chubahiro Diodone wanda ya hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madalla gaida Sarfil Hashin da shirin noma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Jajintawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi wa 'yan Najeriya kan wahalhalun da muke fuskanta sanadiyar matsalar karancin mai da ya addabi miliyoyin al'umma saboda akwai yadda za a yi a magance wannan matsalar. Sako daga Kabiru je yake karaye. Sako na gaba yace muryar Amurka ku bani dama in nuna goyen bayana akan matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka akan masu boye man fetur. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu bawa gwamnati haɗin kai wurin sanar da hukumomi wuraren da ake boye man fetur domin kawo ƙarshen wannan matsala na man fetur a Najeriya. Sai kuma sako na gaba yace kasashen duniya ya kamata ku hada ƙarfi da ƙarfe a wuri daya domin ku samu nasarar dakile wasu 'yan ta'adda dake zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a. Duba da ganin yadda 'yan ta'addar ke kai hare-haren ta'addanci a sassan duniya. Sako na gaba sakon haɗin gwiwa ne daga Nura Sani Rijau da Babangida Yusuf na fada da Mansur Babauru na fada suka ce salam VOA Hausa. Hakika bikin Christmas ya riske al'umman Najeriya cikin wani hali na rashin kuɗi da kuma wahalar tsada da ƙarancin man fetur. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan wahala da ukuba dake addabar mu. Sai kuma sako na ƙarshe daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Grandma Grace Wacakal jihar Yobe Najeriya suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna mika sakon yabo da jinjina da dakarun sojin kasar mu Najeriya masu yaki da kungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabas akan irin namijin kokarin da suka yi na dakile wani hari da kungiyar Boko Haram ta yi yunkurin kaiwa birnin Maiduguri a daidai lokacin da ake gudanar da shagulgulan bikin Christmas a birnin. Muna addu'ar Allah ya kara baiwa jami'an tsaron mu nasarar murkushe kungiyar Boko Haram.
Tuma da lagida Hafsat Maina da wasu kuma su sauraro kafin mu kammala shirin namu ga Mal Ladan da takaitattun labarai.
To ba ta kai ce kamar da kace Canada ta ce za ta kori jakadar kasar Venezuela domin mayar da martani ga abin da kasar ta yi mata matsayin martani. Ministan harkokin wajen kasar na Canada ne Christian Freeland ya fitar da sanarwa cewa Wilma Umar Brentos Fernandez wanda shugaban Nicolas Maduro ya kira yace masa ya san inda dare masa. Haka kuma Freeland ya bayyana cewa Angel Herrera wanda yake shine na biyu a mukami dake a ofishin jakadancin Venezuela ya kwana da sanin cewa baya da kowane irin kariya a cikin kasar don haka duk wani abu da ya same shi ya jiyo. An dai fara wannan takon sakan ne tun a ranar Asabar lokacin da Caracas ta bayyana cewa jakadar kasar Canada dake birnin babban birnin kasar baya da kowace irin kariya. Yanzu ana iya cewa dai ita ma kasar ta Canada ta fi sauran Amurka da ma sauran wasu kasashen duniya na yin turda kamewa kan kargar mulki da Maduro yayi dukko da halin sulkuce wanda tattalin arzikin kasar ke fuskanta.
Masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Letters Creation da ta hada da bada umarni da engineer mu na yau Aidin Otku Ibrahim Jirme ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.